شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الفصل الهادي والعشرون. هذا الفصل العشرون. فصلين عشرون. الإمام القاضي إياد يجي عدله وأمانته صلى الله عليه وسلم. عدل تنشد أمانة شيء النبي صلى الله عليه وسلم. يجي وأما عدله أما عدل تنشد صلى الله عليه وسلم وأمانته ده أمانة شيء. وإفته ده كامي كان شو سير كل حاجته ده جسكي أرلان شيء. فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء هي قوة أمانة. وعدل الناس يا هي قوة عدل شيء وعفو الناس يا هي قوة كامكاي. wa asadakuhum alhaja munzu kana yahi su gaskiyar rai tun lokacin da ya kasance ai tarafa lahu bizalika muhaduhu sun tabbatar mishi da wannan wanda yake suke saba mishi man yuhadidillahi wa rasulahu wanda ya saba ma Allah ayu shaqiqu wanda ya saba mishi masu saba mishi ma sun san da wannan sun tabbatar wa idahu da makiyan shi kenan a da'u wa kana yusamma qabla an-nubuwa al-amin kahin annabta ma ana kiran shi da amintacci ibn ishaq yace yusamma al-amin ana kiran shi da al-amin bima jama'a Allahu fihi min al-akhlaqis salihah dan Allah ya tattara mishi halaye nagari aqala al-ta'ala Allah yake cewa mubain abun bibiyayya ne kuma a can aminin kuma amintacce ne aksarul mufassirin mufdiya cikin masu tafsiri ala annahu muhammad sallallahu alaihi wasallam kan cewa da annabi muhammad ake ne amma tafsiri ingantacce cewa da jibrilu ake ba da annabi sallallahu alaihi wasallam walamma ikhtalafat quraish wa tahazabat yayin da quraishawa suka saba kuma suka yi kungiya kungiya al ahzab ma'ana inda bina al ka'aba wajen gina ka'aba fi man yad'u al hajar cewa wa zai azza dutsi hakka mu awwala dakhilin alaihim sai suka kuntar da duk wanda zai shigo na farkon shigowa fa iza bin nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wazalika qabla nubuwati wannan kuma kahin annabta shine fa qalu suka ce haza muhammad sallallahu alaihi wasallam haza al amin kadara dina bihi ga muhammad nan kuma amintacce ne mun yarda da shi daga rabi ibn khais mai ce tahakamu ila rasulullah fil jahiliya qabla al islam suna kai kara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jahiliya kahin zawon musulunci dan sun san shi da adalci wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi inni la aminun fis samai aminun fil ard wallahi ni amintacce ne a sama kuma amintacce ne a ƙasa al-imam ya ce haddathana abu ali sadafi al-hafiz bi qira'ati alai haddathana abu al-fadl ibn khairun haddathana abu ali ibn abu ya'la ibn zawj al-hurra haddathana abu ali sinji haddathana muhammad ibn mahbub al-marwazi haddathana abu isa al-hafiz haddathana abu quraib haddathana muawiyah ibn hisham an sufyan an abi ishaq an najiyah ibn ka'ab ana aliyu anna abajahar cewa abajahar qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibu ka mu ban mu qaryatar da kai walakin nukazzibu bima ji'ta bihi muna qaryatar da abin da ka zo da shi ne fa anzalallahu sai Allah ya sabko fa innahum la yukazzibunaka lalle su ba kai suke qaryata ba sai dai azzalimai da ayoyin Allah suke qaryata warawa gairuhu wani sai ya rawaito cewa la nukazzibu ka ma anta fina bi mukazzab ban mu qaryatar da kai kai cikin mu ba mai qarya bane ba abun ƙaryatawa bane wakila aka ce inna akhnas ibn shariq ya gamu da Abu Jahal ranar Badar fa qala lahu yace mishi ya Abul Hakam ya kai Abul Hakam can su Abul Hakam suke kiran shi a jahiliya annabi ne yace mishi Abu Jahal ya saba shi suna Abu Jahal yace laysa huna gairi wa gairaka ai sama'u kalamuna anan banda ni banda kai ba wani wanda yake tare da mu da zai ji zancen mu to khubirni an Muhammad sadiqun huwa am kazib ba ni labari game da Muhammad makaryaci ne ko mai gaskiya ne kan wannan abin da yazo da shi fa qala Abu Jahal sai Abu Jahal yake cewa wallahi inna Muhammadul lasadiq wallahi annabi Muhammad mai gaskiya ne wa ma kazaba Muhammadun qaddu Muhammad bai taba yin ƙarya ba tun da yake kaga shi da kanshi nan ya tabbatar kamar yadda aka tambaye ba Yahudi shi ma yace sun tabbatar da cewa manzo ne na Allah ba ƙarya yake ba kawai sata dace wa sa'ala Hiraqal anhu Abu Sufyan fa qala Hiraqal ya tambaye Abu Sufyan yake cewa hal kuntum tattahumunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala kun taba tuhuma shi da ƙarya kahin ya hada abin da ya hada qala la yace a nadar ibn al harisa yake cewa quraishawa kad kana muhammadun fikum gulaman hadasan muhammad ya kasance yaro ne matashi a cikin ku ardaakum fikum wanda kun hiyarra da shi a cikin ku wa asadakukum hadisan wanda ya hiku gaskiyar zance wa azamukum amana kuma wanda hi ku girman amana hatta idza ra'aytum fi sudghayhi shiba sai da kuka gani hurwura ta huto a cikin kudu kukin shi waja'akum bima ja'akum bihi, kuma ya zo muku da abin da ya zo muku, qultum sahir, kuke cewa dan dabo ne, ce la wallahi ma huwa bi sahir, wallahi ina rantsuwa da Allah ba dan dabo bane. Mafkenan yana yaro, kun tabbatar tin yarin tashi ma bai taba muku ƙarya ba, kuma ya aka bayan ya girma dan ya zo muku da abin da ya saba ma uwaye, ku ce makareci ne, sahiri ne, majnuni ne. Wafil hadisi, cikin hadisi, malam sat yaduhu yadu mar'atin qaddu la yamliku riqaha, hannun shi bai taba taba hannun wata mace ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda bai mallaki wuyanta ba. Wa fi hadisi Ali, cikin hadisin Ali, cikin sufar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace asdaqun nasi lahaja, shine mafi gaskiyar zancen rai. Wa fi cikin sahihi yace wai haka, faman ya adil illa ma'adil, kai canka wa zai adalci in ban yi ba. Khibtu wa khasirtu, na tabe na yi asara, ko khibta wa khasirta illa ma'adilin, ban yi adalci ba. Aisha tace radiyallahu anha, ma khuyyira rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni, ba a taɓa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi cikin wasu abubuwa guda biyu ba, malam ya kun isman illa ikhtara aisaru, masu ya zaɓi mafi sauƙi, matuƙar ba saɓon Allah ba ne. Fa in kana isman, in ya kasance saɓon Allah ne, kana abadun nasu minhu, ya fi kowa nisa da wannan abu. Abul Abbas al-Mubarak yake cewa kasama kisra ayyamahu, kisra ya raba kwanukan shi, kisra shi ne shugaban Farisa, ya raba kwanukan shi, ya raba su, yace fa qala yawmun yawmu yasluhu lin-naumi, yasluhu yawmun rihi lin-naumi, ranar da ta kasance iska adda kai ranaku ne na barci, wa yawmul gaimu lis-sayd, ranar gilgije kuma ayu harauta, wa yawmul madar lil-shurb wal-lahw, ranar ruwan tsaran da ake ruwan sama kuma ayi ta shaye-shaye da wake-wake da wasa, wa yawmul shamsi lil-hawa'ij, ranar da rana ta huto kuma aka bude rana, ranar bukatu ce. Qalibun khawalihi khalawihi ibn khalawihi rahimahullahu ta'ala yake cewa ma kana arafuhum bi sibayati bi siyasati dunyahum, ba wanda yake shi sanin siyasar duniyar shi, wannan saboda sanin duniyar shi ne ya rarraba kwanukan shi wannan raban. Ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa min alakhiratihim ghafilun, yace walakin nabiyuna, sai dai annabinmu ya kawo wannan ne wanda ya bambance mu tsakanin raba kwanukan shi da na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jazza ana haru salasu ajza, ya yayyanka kwanunin shi a kashi uku, juz'an lillah, ranki guda na Allah ne, wa juz'an li ahlihi, guda na iyalan shi, wa juz'an li nafsihi, juz'i na kanshi. Summa jazza'ahu juz'ahu bainahu wa bainan nas, sannan rabin nashin kuma ya raba shi tsakanin shi da mutane. Fa kana yasta'inu bil khasa ala al ama, ya kasance yana neman taimako da keɓantattu a kan lamarin da ya zama na gama gari. Wai ƙuli sai ya ce abulugu hajata malla ya tsari ubulagi, ku isar da buƙatar wanda bai iya kawo buƙatar shi gare ni. Fa innahu man abalaga hajata malla ya tsari ubulagaha, dan duk wanda ya isar da buƙatar ga wanda bai iya isar da buƙatar shi, amana hullahu yawmul fazl, akbar, Allah zai amintar da shi ranar hurjikici mai girma ranar kiyama. Ka kai ka taimaka ma wani isar da buƙatar shi zuwa ga inda bai kai isarwa. Daga Hassan yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la ya'khudhu ahadan bi karfi ahadin, bai ya kama wani da tuhumar wani, wala yusaddiqu ahadan ala ahadin, bai gaskata wani akan wani, dan ka zo kai tabata wani, kai tabata shi bai kama. Wa zakara Abu Ja'far at-Tabari, ya ambata daga Aliyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlul jahiliya ya'muluna bihi ghayra marratayn, yace ban taba sa ko hammi ba, hammi shine darsa abun a zuciya, ko wannan ban taba sawa ba abinda wannan suke yi na jahiliya, banda so biyu. Yace kullu zalika yahulullahu baini wa baina ma uridu min zalik, duk wannan kin kuma biyin ma Allah ya shiga tsakanina da yin shi ba ai ba. Summa ma hamatu bi su'in hatta akarma Allahu bi risalati, sannan ban taba yin niyya ba da yin wani abu mummuna har Allah ya bani manzanci. Yace qultu laylatan, zai gaya mana marraqin guda biyu da ya fada. Yace qultu laylatan li gulamin kana yar'amai, wani dare na gaya ma wani yaro da muke kiwo tare da shi, law absarta li gana man hatta alkhul makkah, da ka gwada mini wasu tumakai har in shiga garin makkah, fa asmuru biha, in yi hira da ita, mana ka tsare mini tumakai na suna kiwo tare, ka tsare mini nawa tumakan shiga cikin makkah in yi hira da daddare, kama yasmuru shababu, kamar yadda matasan can suke yin hira tsakanin su. Fa kharajtu li zalika hatta jitu awwal darin min makkah, sai na huto, sai da nazo gida na farko a makkah, sami'tu azfan bidduhufi, sai na ji ana kai amarya da ganga, wal mazamir da goge, li ursi ba'dihim, ga wata amarya ta wasun su, fajalastu anzuru, sai na zamna ina kallo, faduriba ala uzini sai ya kawo barci ya dauke ni bugu akan kunne ana nihin barci kawai kamar da cikin suratul kahf madarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada fa nimtu sai nayi barci fa ma aikazani malamin ka ce nan hikima ta qur'ani saboda barci ta kunne yake shiga fa ma aikazani illa masu shams babu abin da ya tada ni sai masu shams abin ga rana tana taba ni faraja'atu wa lam aqdi shay'an sai na koma ban aikata wannan ban yi komai ba kaga wannan marraƙin ta farko wannan ana zancen yana yarinta ne amma kuma duk da wannan Allah bai bar shi ba ya tafi gurin wannan abin summa arani maratan ukhra sannan ya bujiro mun wani lokacin guda misal zalika irin wannan summa lam ahumma ba'da zalika bi su sannan bayan wannan ban taba yin koniyar mummunan abu ba koniyar shi ma azici wannan ya hudu cikin albidaya wa nihaya na ibnu kasir rahimahullah ta'ala wannan akwai yanzu na bada wannan akan shi fa'ida a cikin shi kamar yadda malami su bi sani can da jimama dama da littafin da nake karanta in tun na samu ta fa'ida ina karanta shi a cikin majalisin mu na karatu ko na am ko na daidaiku to wannan tambayoyi ne na magabata suna da fatawoyi fatawa na fulan to da yake kafahu ne cikin ilimi da su da ɗaliban tambayoyin da ɗaliban suke musu su karan kansu ilimi ne wanda har abada duniya tana amhana da shi cikin tafsiri da hadisi da usulul fiqh da fiqhu ma ɗalibin shi wani babban ɗalibin shi ya jera wannan tambayoyin nan tambaya ta farko cikin sharhi cikin abin da ya shafi tambayoyi kan hadisi suka ce mishi malami zaka ce mu yi utabil alimi yawmal qiyama fa yuqalu inna ma ta'allamta al-ilma yuqalu kaza wa kaza wa kad kila hadisin da muslim ya kamun sha karanta shi za a zo da malami gobe kiyama a ce mishi wani dan saboda mi kai ilimi yace ya Allah na karanci ilimi dan kai na karance shi na karantar yace dan wa kai yace dan kai sai ce ƙarya kake kai dan a ce maka malam kuma an ci sai Allah ya umarni yace ayi wuta da shi الحديث حديث عندي هزوا قال سكا تي ما معناه ميه معنى wannan hadisi ayyuhumal ala annahu kanat lahu hazanatun ghayr al-ilm yaka su yake manyan malamai ne masu tambaya wani abun da zasu kawo su tambayi malam akan shi kai ba zaka taba kawo shi a tunaninka ba shi wannan malami dai mun shiga abin da Allah ya ce za a yi da shi suka ce shin za a dauki wannan hadisin cewa shi wannan malamin dama bai yi da wani aikin alkhairi sai ilimin kadai fa ubidan niyatu fil ilmi hasanatuhu niyyar shi ta ilimi yana da wasu ayyuka kai banda ilimin kuma wannan mummunan niyyar ta ilimi ta zubar da dukkan ayyukan shi na alkhairi in ku haka ne wannan ai ya saba mu hadar Allah ya ce innal hasanatu zibuna sayyiat kyakkyawa suke tahiyar da mummuna ba dan yayi mummuna ɗaya ba duk ta rushe ayyuka yanzu shi wannan malami yana nuna cewa da sallar shi da azumin shi da komai duka sun rushe dan yayi muguwar niyya a wajen karantar da ilimi ayyuhuma lu ala annahu lam yakul lahu hasanatu sul ilmi ko kuma za a dauki wannan hadisin cewa shi wannan malami bai da aikin alkhairi ko dai banda wannan ilimin kuma za a ce bai da wani aiki ko da bai da sallah bai da azumi bai da wani alheri kawai wannan ilimin ne kadai dan ilimin ya baci kawai aka ce ayi wuta da shi ko zumunci bai wa kazal mujahid wa hadha khilafu zahir haka nan mujahid mai jihadi haka aka gaya mushi suka ce wannan haza khilafu zahirul amlahu ma'anan ghayra hazin wannan ya saba ma zahirin abin da muke karanta nan na sussuka ko kuma yana da wata ma'ana daban malam abamu amsa ajaba radiyallahu anhu Allah mashi rahama sai ya karba yace musu haza fi shakhsin kana bi masabatin law akhlasa fiha fi ilmi lanajahu ilmuhu min al'azab allazi wajada muqtada wannan cikin sha'anin mutunan da ya kasance da a ce yayi ikhlasi cikin ilimin shi to da ya tseratar da shi cikin azabar da ya riga ya fada a ciki falan malami khulus yayin da ya zamana ilimin shi bai yi ikhlasi ba nazala bihi mujibul muqtada li azabihi abinda zai hukuntar da yi mishi azaba sai ya sabka kenan wannan mutun ne wanda ya kasance sauran ayyukan yana da su amma wannan ilimin shine zai taimaka wanda kaman misali yana da ayyukan shi amma 30% ne wannan ilimin da yayi shi da ikhlasi shine zai hau ya zama cike mishi 20% ko kuma 70% ko 80% da ya bata shi da kuma wancan busun isa ba su su tseratar da shi. Wannan tan amsa ta harko kenan. Yace awha zafi man taraja sayyatu liriya'ihi bil ilmi, ko kuma wannan ya kasance wanda a dauki hadisin nan wanda ya kasance ayyukan shi mummuna sun yi rinjaye akan ayyukan shi na alkhairi saboda riya da yayi cikin ilimi. Falam tadfa an wasanatu azabu zambir riya fa uziba, kyakkyawan ayyukan nan da yake da suka ci karo da wannan riya da yayi cikin ilimi saboda riya ai mun san ka ba'iru zunubi, to wannan riya da yayi cikin ilimi sai ta zamana ta rinjaye ayyukan nashi na alkhairi, sai wannan ya zamana sababin azabar shi. Ba wai zai kasance ba can dama bai taba yin alheri ba sai ilimin, ko kuma ya kasance kawai dalilin yin riya a cikin wannan ilimin duk ayyukan suka rushe. Na ga amsa kyarar ya ba su wadda ta warkan musu da tambaya akan